الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 22 ga watan Al-Muharram shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan goma shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke fada mutum ne ya yarda wal iyazu billah idan aka ce ridda wato shine juya hannun agogo baya wato kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan musulunta wanda babu juya hannun agogo bayan sama da irin wannan bayan Allah ya maka ni'ima ni'ima ta musulunci sannan ka butulce masa Allah ya kare mu shine dan uwa yake fada mutum ne bayan wato mutum ne bayan Allah ya azurta shi da musulunci sannan ya yi ridda bayan wannan ridda sannan sai ya jaddada musuluncinsa to menene matsayin ayyukansa da ya aikata a baya misali sallolinsa da azuminsa da zakkarsa da haji shin sun dawo ko kuma gabaɗaya sun rubushe malamai suna da maganganu biyu akan wannan mas'ala al-imamu malik Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa duk mutumin da ya ridda to kwata-kwata ayyukan da ya aikata na ibada a rayuwarsa ko da ya kai shekara 2000 gaba ɗayan ayyukan nan sun ruguje ko da ya dawo ya jaddada musuluncinsa to waɗannan ayyuka ba za su dawo ba gaba ɗaya sun riga sun lalace daga ran nan sabon gini zai micece hujjarsu al-imamu malik yace hujjar mu fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ma'ida wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kafirta bayan yayi imani tabbas aikin sa gaba ɗaya ya zube kuma idan kiyama ta yi yana daga cikin takwabbi wanda makomar su ita ce wuta don haka malamai suke lissafa ridda tana daga cikin abubuwan da ke warware alwala idan mutum yana da alwala wal iyazu billahi idan ya yi ridda to take yanke idan ya dawo ya musulunta to sai ya sake alwala wannan alwala ita ma ta rubuje al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata suka ce in ya dawo ya musulunta to wannan ayyuka na ibada da ya aikata kafin wannan ridda gaba ɗaya su ma sun dawo idan ya mutu akan wannan ridda da yayi bai dawo ba ya musulunta to waɗannan ayyuka gaba ɗayan su ba maganar su sun rubuje Allah ya shekar da su tamkar yanda ake shekar da kura micece hujjata al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da sauran malamai suka ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul baqara ubangiji ta'ala na fada a nan cikin suratul baqara yake cewa innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wato can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala yana fada wal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika rajuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim ko kuma kafin haka da yake fada yas'alunaka ani shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wasadduna an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا سيئ ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الشاهد ubangiji ta'ala yace waman yartadid minkum an dinihi duk wanda yirda daga cikin ku ya bar addinin sa mun fada mun maimaita babu wani addini da ke karba sunan addini face addini daya daya addinin musulunci duk wani addini da ake kiran shi da addini kiranye ne bai cancanta ba a ambace shi da wannan suna in ma an ambace shi to aro ne aka yi domin a bambanta tsakanin farsakuwa da azurfa a bambanta tsakanin danduma da dan kabewa amma addinin da ke karba sunan addini shine musulunci kamar yadda Allah ya faɗa innad dina inda Allahil Islam to shine yace wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya yarda daga cikin ku gabarin addinin sa ma'ana yana musulmi ya koma ba yahude ko ya koma dan mushaw ko ya koma ba maguje ubangiji ta'ala yace fa yamut wa huwa kafir ya mutu halin yana mai kafirce ma ubangijin sa wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wadannan sune wanda ayyukan su gaba daya suka zube a duniya da lahira ba lada Allah ya shekar da aiki sai ya ce wa ulaika ashabun nar wadannan sune yan wuta idan kiyama ta yi hum fiha khalidu kuma su masu dawama ne a cikin wutar har abadan abada to dan haka al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da sauran malamai suka ce waccan aya da kuka kafa hujja da ita al-Imam Malik da sauran magabata nasi ne wanda yake mutlak na cewa wa man yakfur bil imani faqad habita amalu duk wanda ya kafirta bayan imani to tabbas ayyukansa gabaɗaya sun zube nasi ne wanda yake mutlak kenan wannan kuma nasi ne muqayyad me yace wa man yartadid minkum an dinihi sai yace fa yamut wa huwa kafir kaga da yace fa yamut wa huwa kafirun wannan kaidi ne kenan duk wanda ya yarda to zubewar aikin sa an kayyade sai idan ya mutu akan kafirci bai dawo ba amma in ya dawo ya musulunta to waɗannan ayyuka da ya aikata na ibada gabaɗayan su sun dawo dan haka kenan mutun ne yayi haji bayan haji ya yarda bayan wannan ridda ya dawo ya musulunta to waccan haji da ya ta dawo ba maganar sai ya sake wata haji wannan hajin shi da ya ta musulunci tana nan bata je ko ina ba amma idan ya mutu akan haka to wali ya zubillahi duk aikin da ya aikata gaba ɗaya sun zube tambaya ta biyu dan uwa ke fada cewa su da yawa zaka ga wato mutum yana da awar shi ahlus sunna ne to amma wandansa na wuce idan sau kuma kullun yana aske gemu lalle ahlus sunna ba ma'asumi bane amma wannan kuskure ne an gane ko ba ma'asumi bane ma'ana ba mala'ika bane da za a ce baya saba ma Allah lalle ya kamata abinda muka fada da harshen mutu ya kamata ya zamanto a zuciyar mu haka ne kuma gabban musununa abu ne sananne bayani ya gabata ba su ɗe ba su bi ba cewa tsaye da gemu wajibi ko ka ce farilla ne aske gemu haramun ne dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka tabbatar da wajibcin tsaye da gemu manzon Allah yake cewa ku saba ma Yahudawa, manzon Allah yace ku cika gemu, ku rage gashin baki, domin Yahudawa ba sa barin gemu, iya abinda suke bari shine gashin baki. Gashin baki rage shi ake, ba a barin shi yayi tsawo ya ringa murdewa. Gemu shine aka mana umarnin cewa mu cika shi mu bar shi. Don haka daga cikin magabata irin su al-Imam Malik, Allah ya ji kansa, suka ce a inda ma mutun yake da damar ya taba gemun sa, sai idan ya sako yayi tsawo kai kamu 1 2 3 to amma kana iya rage abin da yayi kasa. An gane ku? To don haka dai a takaice, ado ne wanda Allah ya ma ‘ya’ya maza daga cikin ‘ya’yan Adam. Hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta’ala kuwa yawa gare ta, duk abin da Allah ya yi akwai hikima. Gemu alama ce wadda take bambanta tsakanin namiji da mace, a bambanta tsakankaninka da uwar gida. An gane ko? Inda za a zo a ɗan lulluɓe fuska ya zamanto, yaya za a yi a bambanta tsakanin namiji da mace? To don haka duk abin da Allah ya yi akwai hikima. An gane ku? Don haka ado ne Allah ya mana wanda ya fi mu sanin cewa wannan adon shi ne ya dace da mu, kuma kasancewar aske shi mun yi bayanin haramun ne, kuma haramci wanda yake mai girma, saboda akwai dalili wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake la'antar matan da suke aske gira, kamar yadda yake faɗa la'ana Allahu al-washimata wal mustawshima, sai yace wanna mis yake cewa la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsila wal washimata wal mustawshima, sai yace wal mutanammisati lil husn. Ubangiji ta'ala ya la'anci, ko kuma Allah ya la'anci macen da take ma mace wato shaushawa. Me ake nihi da shaushawa? Irin wannan zani da suke yi a jiki. Za ka ga wani an masa hoton kunama ko hoton maciji ko su abubuwa na daban, shi ne ake kira da alwashin, wanda galibi za ka gani a jikin turawa suna yin irin wannan zane. To wannan zane ne wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi la'anta, ya yi tsinuwa a kan me yi, wanda a jahiliya a can abinda aka sani mata ne suke yi ba maza ba. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake banci la'antar wato da macen da take haka, da ita wadda ta nema a yi mata, da macen da take ƙara ma wata gashi a kai, da ita makitsiyar kenan, da ita wadda ta nema a ƙara mata. Sai manzon Allah ya ce wal mutanammisa wannamisata, sai ya ce wal yake cewa wannamisa, wato da wadda take wal mutanammisat, manzon Allah ya ce da matan da suke aske gira, sai ya ce wal mutafallijati lil husn, da masu kankare tsakanin haƙoransu, wato saboda su yi shirya su yi ado, manzon Allah ya ce su ma duka Allah ya la'ance su. To anan malamai suka ce kaga fa, mace ce ce fa ta aske gira aka la'ance ta, to ina ga namiji idan ya aske gemu? An tsine ma mace an la'ance ta ta aske gira, saboda gira halitta ce wadda Allah ya mata, kuma ya san cewa ya dace da ita. A inda rage gira yake halatta, sai in ya zamanto gashin ya zubo yana tsunar ido, a nan ne mutum zai iya ɗan ragewa. To don haka kasancewar laifi ne wanda yake mai girma, wanda bai dace ba ga mumini. Sannan kuma mun yi bayani babi ma na musamman ya gabata, na cewa baya halatta mumini ya saki wandonsa ya wuce idan sau. Iya wandon mumini inda aka san shi tsakiyar ƙwauri, tare da cewa yana halatta ka ɗan sake shi ya yo ƙasa ya zo daidai idan sau. To amma idan sau dole su bayyana. Idan mutum ya rufe idan sau, in dai ba don taƙama ba, ba don jiji da kai, wandonsa ya sauka ƙasa ya wuce idan sau, to a ranar kiyama Allah zai babbaka dugadugan shi a cikin wutar jahannama, shine sakamakon wannan sakin tufafi da ya wuce idan sau. In kuwa dan jiji da kai da taƙama ne ya saki tufafinsa, ya saki wandonsa yana takewa, to uquba kala huɗu Allah ya tanada masa. Uquba ta farko, Allah ba zai kalle shi kallo na rahama. Uquba ta biyu, Allah ba zai masa zance na faranta zuciya. Uquba ta uku, Allah ba zai tsarkake shi game da dattin zunubi. Uquba ta hudu shine Allah ya tanada masa azaba ma'abuciyar rari. Don haka dai ya kamata ya zamanto ana kwatantawa, amfanin jin karatu shine ɗabbakawa, ma'ana yin aiki da shi. darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin baban da ke bayani game da ladubban bacci. Mun tsaya ƙarshen hadisi na Huzaifa, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza akhadha maghja'ahu min al-layli. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya kama wurin kwancinsa na dare. Kaga lafazin min al-layli wannan kaidi ne, ma'ana idan ya kama gun kwancinsa na dare, kenan ba barcin rana ba. Wada'a yadahu tahta khaddihi, manzon Allah yakan aza hannunsa, ko mu ce yakan aza tafin hannunsa karkashin kuncinsa, ma'ana haka kenan. Idan aka ce khadd shine nan, haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aza tafin hannunsa karkashin kuncinsa. Kuma ya kulu, sannan manzon Allah sai ya faɗa Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah da sunanka amutu, wato nake bacci, wa ahya kuma nake falkawa. Lafazin amutu anan bi ma'ana anamu, ma'ana nake bacci, saboda bacci kamar yanda Hausawa muke faɗa kanan mutuwa ne, ko kuma ɗan uwan mutuwa ne. Faɗar cewa bacci ɗan uwan mutuwa ne nasi ne na Al-Qur'ani ya tabbatar da haka, domin Allah ya ambaci bacci da cewa mutuwa, kamar yanda ya faɗa wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jaratum bin nahar, a can cikin suratul an'am. Ubangiji ta'ala shine ke karɓar rayukanku a cikin dare. Me ake nihi da karɓar rayuka? Shine lokacin da kuka kwanta. Wa ya'lamu ma jarahatum bin nahari, kuma ya san duk abin da kuke aikatawa, kuke tsururta na ayyuka na alkhairi da na sharri a cikin yini, komai Allah ya san. Haka a can cikin suratul Zumar, Ubangiji ta'ala na faɗa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, Ubangiji ta'ala shine ke karɓar rayuka na bayi, hina mautiha a lokacin mutuwarta, ma'ana in lokaci ya kai, to Ubangiji ta'ala shine yake karɓar rayukan bayinsa. Shi wannan mala'ika da Allah ya wakilta wakili ne, amma a hakika wa yake karɓar rayukan bayi? Shine Ubangijin da ya halicci bayinsa. Dan shi haka can ya bayyana mana, qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum, ce da su wanda ke karɓar rayukan ku in ajalin ku ya kai, wato shine mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi game da haka. To amma a hakika wanda ke karɓar rayukan bayi shine Ubangijin da ya halicci kowa da komai. Don haka yace Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Ubangiji ta'ala shike karɓar rayukan bayi, hina mautiha a lokacin mutuwarsu. Sai yace wallati lam tamut fi manamiha, haka ran da bata mutu ba a cikin baccinta, Ubangiji ta'ala shike karɓar ran, in lokacin tashi yayi, Ubangiji ta'ala sai ya dawo maka da ran. Kuma wanda Allah ya yi nihin kuma ka rike ran daga bacci, sai ka ji an cewa na ya wuce. To dan haka anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allahumma bismika amutu wa ahya, yace ya Allah da sunanka amutu nake bacci, wa ahya kuma nake falkawa. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai kwanta yakan yi wannan addu'a. Wa idza staiqadha, idan ya falka qala, sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Dukkan wani dangi ne yabo a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira, cancanta ne ga Allah alladhi, wanda ahyana ba'da ma amatana, wato ya falkar da mu bayan, wato ya sanya mu bacci. An gane ko? Shine ba'da ma amatana, aya ba'da ma amatana, bayan ya sanya mu bacci. Wa ilayhi an-nushur, kuma tashi a ƙarshe zuwa gare shi ne, ma'ana tashi bayan mutuwa shine alkiyama. To dan haka wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata na nuna mana kwanci wanda yake na sunna. Idan mutum zai yi bacci shine ya kwanta a bangaren jikinsa na dama, sannan kuma ya dora tafin hannunsa wato karkashin kuncinsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Mun yi bayani wannan kunci shine wanda zaka ji alhazai na fada cewa kuncin munduluha, wato wai kuncin mutuwa. Mutum ya kwanta a bangaren jikinsa na dama sannan ya tada kai haka, to lalle wannan bai keɓanta ba da kwanan Muzdalifa. Haka ake buƙatar mumini a rayuwarsa, in dai zai kwanta bacci wanda yake na dare, to ana buƙatar mutum ya kwanta a bangaren jikinsa na dama, ma'ana akan haƙarƙarinsa na dama, sannan kuma tafin hannunsa kenan sai ya sanya shi ƙarƙashin kuncinsa. Bayani ya gabata hikima game da kwanci akan bangare wanda yake na dama, domin ita zuciya a jikin ɗan adam tana bangaren jikinsa na hagu, ma'ana haƙarƙarinsa na hagu, anan zuciya take. Don haka idan ka kwanta a bangaren kenan jikinka na dama, to zuciya zai zamanto tana reto, kenan baccinka ba zai yi nauyi ba, bacci baya nauyi. Hikima game da irin wannan kwanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana, wato mutum baya nauyin bacci. Shine kenan mutum zai kwanta a bangaren jikinsa na dama, sannan kuma sai ya tada hannunsa ya yi haka, da ya tada kansa ma'ana kuncinsa ya sanya hannun shi ya yi haka, koda akan matashin kai ne kenan ana buƙatar mutum ya yi haka. Sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa komai da ka sani a cikin wannan yanayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake gudanar da shi, babu wani wanda ke agaza masa. Shi ke halittar halittu, shi ke kashewa, shi ke rayawa, don haka shi yake sanya mu bacci idan mun kwanta, kuma in lokacin falkawanmu ya yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne yake falkar da mu. Kuma wannan yana nuna mana bacci ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya zama wajibi a kanmu mu gode ma Ubangijinmu a kowane hali muke. Lokacin da za mu kwanta mu yi godiya ga Ubangijinmu, in mun falka kuma mu gode masa. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Aisha ibn Khifat al-Gifari radiyallahu anhu annahu qala qala abi bainama ana muqaji qala abi radiyallahu anhu بينما أنا مضطجئ في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبيضها الله، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. Wato Ya'ish ibn Khifa al-Gifari, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa mahaifina, Allah ya yadda da shi, na faɗa mun kenan min babi riwayatil abna'i anil aba, ɗani ya rawaito daga mahaifinsa, da ɗan da mahaifin gaba ɗayansu, duk da cewa mahaifin sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, amma shi ɗan ba sahabi bane ba. Don haka a nan kenan, wato a cikin nuskar ne aka samu Ya'ish ibn Khifa al-Gifari radiyallahu anhu. Shi Ya'ish ba sahabi ba ne, amma mahaifin nasa sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Shi ne yake cewa qala abi, kenan mahaifin nasa shi ne Khifa al-Gifari, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa bainama ana muqaji'un fil masjidi ala batni, yace yayin da nake kwance, yayin da ina kwance na yi rubda ciki a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin kwancin yan boko kenan, kwancin yan boko ne ma. Zaka ga galibi kawai dan boko yayin rubda ciki, musamman in yayi lesson ya gama, zaka ga ya aje kai yancan yayin rubda ciki, wallahi galibin wannan kwanci zaka gani a nan dai aka fi samun yawan wannan kwanci. Kaga mutum ya yi rubda ciki. In ko kana so ka gane kwancin yan boko ne, ka je makaranta inda suke internat, ka ga mafi yawa. In ka ga mutum goma sai ka samu bakwai ko takwas in ba dan ma a yanzu alhamdulillah da hasken sunna ya gama duniya, to amma in a wancan lokaci ne da ya wuce, in a mutum goma ka gani, takwas, bakwai ko takwas za ka ga bancin sirrin da ciki. To don haka shi ne a nan kifa yake cewa, yayin da nake kwance na yi rubda ciki fil masjid, a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi, yace sai ga wani mutum wato yana habrata da kafarsa, yana tunkudata. Faqala, wannan mutum sai yace da ni, inna hadhihi, yace lalle wannan kwancin naka, bijiatun, manzon Allah yace kwanci ne, yubigu halla, wato kwanci ne wanda Allah yake kinsa yake kyama. An gane ku? Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ga wannan sahabi ya yi kwanci a cikin masallaci ya yi rubda ciki, manzon Allah sai ya zo sai ya ringa habrinsa da kafa, ya ringa tunkudarsa. Manzon Allah ya ce da ya falka, manzon Allah ya ce masa, inna hadhihi bid'a, yace lalle wannan kwanci ne, yubghidu halla, wanda Allah yake kinsa yake kyama. Shin yanzu mai hankali ya yi abin da Allah yake ki yake kyama? Iya abin da Allah yake so yake kauna shi ne ya dace mu yi, amma duk abin da Allah yake ki yake kyama, to ya zama wajibi mu nisance shi. Qala, sai yace fa nazartu, yace sai na daga ido na kalli wannan mutumin da yake habri na yake fada mun wannan kalima, yace fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace sai ga maka ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. A takaice, wannan hadisi yana tabbatar mana kwanci rubda ciki haramun ne, yin kwanci rubda ciki haramun ne, baya halatta, domin kwanci ne na wanda Allah ya yi musu fushi. An gane ko? Kwanci ne na ƴan wuta, ma'ana rubda ciki kwanci ne na ƴan wuta wanda Allah ya yi fushi da su. Allah ya kare mu. Don haka kuma a nan, wato wannan yana nuna mana cewa duk wani abu wanda kafirai suka keɓanta da shi, to baya halatta mumini ya yi kamantacce niya da su. Don haka kwanci ne na wanda Allah ya yi fushi da su, don haka bai dace ba a matsayinmu na muminai wato mun yi kamantacce niya da su. Kina a nan, me muka fa'idanta? Mun fa'idanta da wani nau'i na kwanci wanda baya halatta, shi ne kenan kwanci na rubda ciki kwata-kwata baya halatta. Sai dai idan ya kenan, wannan ana maganar in mutum ya zo kwanci. Amma in kamar misali akwai wata larura murje ne za a yi maka, ko kuma misali wani magani ne za a yi maka a gadon baya, to ba laifi mutum yana iya yin wannan kwanci. Amma haka kawai ka zo kwanci bacci ka yi kwanci rubda ciki, wannan kwata-kwata baya halatta, haramu ne. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة رواه أبو داود بإسناد حسن قوله الترة بكسر التاء المثنى من فوق وهي النقص وقيل التبع. واتو دغا ابو هريره الله يكرمه يدا دغا منزل الله صلى الله عليه وسلم منزل الله كي فدا من قعد مقعدا منزل الله يجي دو وند يزونا وني مزوني يتاشي دغا wannan mazauni لم يذكر الله تعالى فيه bai ambaci ubangijinsa a cikin wannan mazauni da ya zauna, to ya san da cewa kanat alaihi minallahi ta'ala tira, wato akwai fansa a kansa game da ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana Allah yana masa, wato akwai sham, akwai neman fansa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a kansa. Idan aka ce tira, wato shi ne neman sham fansa, ko kuma tira ka ce bita da kulli, ko kuma tira ka ce tarnak a Hausa. Me ake cewa tarnak? Shine neman shan fansa kenan. An maka rauni ko an kashe maka dan uwa ya zamanto kana neman shan fansa, shine yace kanat alaihi min Allah ta'ala tira, wato akwai tarna a kansa game da Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana Allah yana da fansa a kan shi, ma'ana abinda Allah yake bibiyar bayansa. Haka sai yace wa man yaqja a maqja'an, duk wanda ya kwanta kwanci, la yadhkurullaha ta'ala fihi, bi ambaci Ubangiji subhanahu wata'ala wato a wurin kwancinsa, kanata alaihi min Allah tira, wato akwai shan fansa a kansa game da Ubangiji subhanahu wata'ala, akwai neman fansa ta Ubangiji subhanahu wata'ala a kansa. Shine anan bayan malam ya bayyana mana martabar hadisin cewa al-Imamu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da dangane kyakkyawa, malam sai yake fassara mana kalima ta attira. Attira malam yace wahiya naqs, wato shine tawaya, ma'ana akwai tawaya a kansa game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana ya tauye wani haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kuma Allah sai ya biyo bayan shi ya nemi wannan haƙƙi nashi. Shine can Ubangiji ta'ala yake cewa walan yatirakum a amalakum, ay walan yunqisakum a amalakum, Allah ba zai tauye muku ladan aikinku. To ma'ana akwai tawaya tare da shi, ma'ana game da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tauye haƙƙin Ubangijinsa, kuma wanda Allah yana biyar baya akan wannan haƙƙi nashi sai ya fitar da haƙƙinsa na zama da mutum zai yi a mazauni har ya tashi daga mazaunin ba tare da ya ambaci Ubangijinsa, ko kuma ya kwanta kwanci ba tare da ya ambaci Ubangijinsa har akai lokacin da zai tashi. To ya san da cewa akwai tawaya game da Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana ya tauye haƙƙi na Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma Allah na biyar baya akan wannan haƙƙi nashi. Shine yace waqila attabi'a, a wata fada suka ce attira, abinda ake nihi attabi'a shine bita da kulli, kenan neman shan fansa, ma'ana Allah yana da neman shan fansa a kan shi kenan game da wannan rashin ambatinsa da bai yi ba a mazaunin da ya zauna ko kuma a wurin kwanci da ya kwanta. Don haka zama da tashi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala, haka kwanci ni'ima ce daga cikin ni'imominsa, wanda ya zama wajibi akan mu gode ma Ubangiji mu subhanahu wata'ala. Don haka anan an sunnanta mana in za ka zauna da sunan Allah, ma'ana ka ce bismillah. Wannan bismillah da ka faɗa kana neman taimako da agaji ne na Ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan zama da za ka yi. Haka in za ka tashi ka ce bismillah, wanda kuma gaya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mazaunin da ya zauna, Ibnu Umar yake cewa kafin ya tashi yace wallahi muna lissafa masa sama da su 100 astaghfirullah wa atubu ilayhi, roƙon gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala da tuba zuwa gare shi duk mazaunin da ya zauna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya tashi yakan roƙi gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala ya tuba zuwa gare shi sama da su 100. Kuma ga addu'a wadda aka sunnanta mana ita ce kafaratul majlis, wanda in ka zauna mazauni to kafin idan zaka tashi sai ka ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wato duk wani wato kurakurai da kai na maganganu a wannan mazauni naka, to Ubangiji subhanahu wata'ala yana kankare maka laifin. Wannan kafaratul majlis, wannan addu'a idan mutum yayi. To dan haka wannan yana nuna mana kenan in mutum ya zauna mazauni to kar ya sake ya tashi daga wannan mazauni face sai ya ambaci Ubangiji subhanahu wata'ala, kenan yana daga cikin ambatansa in zaka zauna kai bismillah, in zaka tashi kai bismillah. Kuma in ka zauna kada ka bata lokacinka, abinda ya kamata wato ambatan Allah subhanahu wata'ala ya ringa gudana akan harshenka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke komawa ga Ubangijinsa da tuba yana roƙonsa gafara a duk mazaunin da ya zauna sama da alissafa. Sannan haka kenan shine yace wa man yaqja a maqja'an, duk wanda ya kwanta wato wurin kwanci, manzo Allah yace la yadhkurullaha ta'ala fihi, bi ambaci Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wurin kwancinsa, to kanata alaihi min Allah tira, wato yana da biyar baya a kansa daga Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana ya tauye haƙƙi na Ubangijinsa, kuma Allah yana biyar baya akan wannan haƙƙi nashi. To don haka idan muka koma a cikin sunna zaka ga hatta da falkawa in kai daga bacci to akwai addu'a da ya kamata a ce mutun yayi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, wanda galibin waɗannan addu'o'i inda za a same su da gaggawa shine cikin littafi mai suna Hisnul Muslim. Sannan wannan yana nuna mana ashe dukkan ayyukan bayi wato a kididdige suke. Ubangiji ta'ala ya kididdige mana komai, zaman mu da tashin mu da motsin mu da natsuwar mu gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wata'ala ya kididdige. Zama fa da zaka zauna, Ubangiji subhanahu wata'ala yana lissafa wannan zama da zaka yi. Tashi da zaka yi, Ubangiji subhanahu wata'ala yana lissafa da shi. In ka zauna baka ambaci Ubangijin ka, to Allah yana da biyar baya a kanka. Haka in ka kwanta wurin kwanci ba tare da ka ambaci Ubangijin ka, to Ubangiji ta'ala yana da biyar baya a kanka. Kaga kenan da duk wani motsin mu da duk wani nutsuwan mu Ubangiji subhanahu wata'ala yana da safa da haka. Kuma wannan yana nuna mana mazauni na jama'a, mazauni wanda yake cikakke shine mazaunin da ake ambaton Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine mazauni wanda yake cikakke. Mutumin da in ya zauna a mazauni zai ringa ambaton Ubangijinsa. Babu jawazi listilqa'i 'ala al-qafa wa wad'ihi darrijlayni 'ala al-ukhra idha lam yakhaf inkishafa al-awra wa jawazi al-qu'udi mutarabbi'an wa mutahabbiya. Ana Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama mustalqiyan fil masjid wad'an ihdari jilayhi 'ala al-ukhra muttafaqun alayhi. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin yin riran alal kafa a bisa kiya. Idan aka ce alistilqa wato shine kwanci riran, idan aka ce riran a Hausa shine mutum ya kwanta a gadan bayansa, akan gadan bayansa shine yace alal kafa wato akan kiyarsa. In aka ce kiya kenan nan ya zamanto mutum yayi riran. To wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin irin wannan kwanci. Sai ya ce wa wadi ihdar rijlaini ala al-ukhra, da dora ɗayar kafafuwa akan ilguwarta, in ma ka dora kafar dama akan tahagum ko kuma tahagum akan dama in kai riran. Idza lam yakhaf inkishafa al-awra, idan shi mai kwancin bai ji tsoron yayewar al-awrarsa, amma in ka ji tsoron yayewar al-awra to baya halatta ka dora kafa ɗaya akan ɗaya, amma riran kin ya halatta kai. Amma ka daga kafa ɗaya ka dora kan ɗaya, to in dai kana jin tsoron kwarewar al'aura to baya halatta. Wannan kenan kamar yanda a irin wancan lokaci zani shine kamar matsayin wando da muke sanyawa a yau. Kaga abin da ya shafi wando babu jin tsoron kwarewar al'aura, amma idan zani ne akwai jin tsoron kwarewar al'aura. To in har kana jin tsoron al'aurar ka za ta bude to baya halatta in kai irin wannan kwanci riran ka daga kafa ɗaya ka dora kan ɗaya. Sai ya ce wa jawazil qu'udi mutarabbi'an, wato da halaccin yin zama, zaman da Hausawa suke kiran shi zaman dan sarki kenan, zaman da ba a yin shi a fada. In ka je fada kai irin wannan zama kai tsaye za a ce i zaman sallah. Shine kenan zaman da ake kiran shi at-tarabbu, shine kenan zaman dan sarki. Wani ya dan siffanta mana shi mu gani. Yawwa, irin wannan zama kenan, irin wannan zama shine ake kiran shi kenan at-tarabbu, zaman dan sarki. Ko kuma wata kalima da ake amfani da ita a Hausa amma asali an ce kalima guzanci ne, shine suke kiran shi taimatal kenan, taimatal irin wannan zama. To a larabci ana kiran shi at-tarabbu kenan, zaman dan sarki. Shine yace wa jawazil qu'udi mutarabbi'an, da halaccin yin zama taimatal. Sai yake cewa wa mutahabbiyan, wato da zaman da ake kiran shi al-hitiba. Idan aka ce al-hitiba shine mutum ya zauna akan mazauninsa sai ya kafa kafafuwan shi sai ya sanya hannuwa. Yawwa, sai ya matsi kwabrin shi haka kenan, hannun su dan sauka kasa. Yawwa, to wannan zama shine ake kiran shi al-hitiba. An gane ku, shine yace wa mutahabbiyan, amma ana hade biyoyin haka kenan sai mutun ya wannan. to shine yace da halacci irin wannan zama shine al-ihtiba ko kuma ka kiraye shi al-habwa to shine anan mallan sai yazo mana da hadisin Abdullah ibn Zaid Allah ya kara musu yadda annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mustalqiyan fil masjid wato Abdullah ibn Zaid ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kunci riran wato a cikin masallaci a cikin masallacinsa wadi an ihdar jilaihi ala al-ukhra halin ya dora wato kafarsa daya akan daya manzon Allah da yi wannan kunci na riran sai ya daga kafarsa daya sai ya dora akan daya to wannan kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi amma fa a lokacin da yake hutawa ba lokacin da yake cikin jama'a ba yake irin wannan kwanci a in ya zo ne dan kwanta ya huta to yakan dan yi wannan kwanci riran sannan kuma sai ya daga kafar sa dai sai ya dora akan daya wannan hadisi kuma ya bugo da kari yana nuna mana halaccin mutum ya shiga masallaci ya dan yi kishingide ya dan kwanta ya dan huta wannan ba laifi bane ba an gane ko mutum ya shiga masallaci ya kwanta ya huta wannan ba laifi bane ba amma misali mai da masallaci wurin kwanci kamar daddare a maida shi wurin kwanci wannan shine baya dacewa amma ga wanda yake misali kamar baku ko wanda ba shi da wurin kwanci wannan ba laifi bane ba yakan iya kwana a masallaci amma haka jama'a su mai da masallaci wurin kwana wannan baya dacewa saboda shi masallaci an gina shi ne kawai saboda bautar ubangiji bauta ma ubangiji subhanahu wata'ala sallah da karatun alqur'ani da ambaton Allah da sauransu amma in ya kama mutun yayi bacci a cikin masallaci to ba laifi bane ba shi bacci na rana da sauransu wannan ba laifi bane mutun ya shiga ya huta kamar yanda annabi zan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Zaid yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi riran a cikin masallaci ya dora kafarsa daya akan daya sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana ladan da ake samu ga mutumin da ya zauna a cikin masallaci bai kebanta ba ga wanda ke zauna koda a kwance kake a cikin masallaci to ladan da ake samu wannan kana cikin sa وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة وتدق جابر بن سمرة الله يكرمه سيداك فدا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya sallaci sallar asuba tarabba'a fi majlisihi manzon Allah sai yayi timatal ko mu ce sai yayi zaman dan sarki a mazaunin sa hatta ta tulu ash-shamsu hasna wato sai an kai lokacin da rana ta hudu tayi kyau me ake nihi tayi kyau wato shine ta wartsake kenan duka tartsatsi wanda yake na hudowar rana ya riga ya dan wato saukaka domin rana lokacin da take hudowa ba ta kalluwa amma idan ta dan daga ma'ana bayan hudowar ta da minti 15 zaka ga tayi kyau to shine anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza sallal fajra idan ya sallaci sallar asuba tarabba'a fi majlisihi manzon Allah sai yayi zaman dan sarki a gunsa idan yayi irin wannan zama yakan ci gaba da ambaton Allah subhanahu wata'ala hatta taqulu ash-shams hatta ai ila an taqulu ash-shams har akai lokacin da rana za ta hudu hasna'a halin tana da kyau kenan shine har akai lokacin wallaha domin shi lokacin wallaha na farawa bayan hudowar rana ta daukaka gwalgwadan tsawon goran mashi kamar misali bayan hudowar ta da minti 15 misali in rana tana hudowa karfe 6 to zuwa 6 da kwata shine lokacin wallaha to wanda kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya ci gaba da zama a gunsa inda ya sallaci sallar asuba yana ambaton ubangiji subhanahu wata'ala har aka kai lokacin da rana ta hudu ta dan daukaka bayan huduwarta ta dan daukaka yayi nafila raka'a biyu manzo Allah yace za a rubuta masa ladan haji cikakka da umra cikakka ma'ana tamkar yayi haji da umra kuma haji da umra kin manzo Allah sai da yi karfafa yace cikakku to dan haka kenan irin zaman da ake bukata mu yi in so samu ne wato shine wannan zama wanda ake kiran shi at-tarabbu wato zaman dan sarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wannan zama kuma ba laifi bane ba ka canza zama ko ka meke kafarka ko ka yi kishingide a gundi kana ambaton Allah wannan duka baya fitar da kai daga cikin ladan da ake samu kuma canza mahalli misali daga nan kin ka koma nan shi ma wannan baya fitar da kai daga ladan da ake samu na haji da umra shi dai a masallacin da kai sallah inda kai sallah ka zauna ka fuskanci alqibla ka ci gaba da ambaton ubangiji subhanahu wataala har akai lokacin da rana ta hudu ta dan daukaka kai nafila raka'a biyu domin ka samu irin wannan lada na haji da umra tare da cewa wannan hadisi malam ya takaita danganta shi zuwa ga Abu Dawud tare da cewa hadisin yana cikin sahihu muslim lafazin da ke cikin sahihu muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta taqulu ash-shams wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya tashi daga gun sallar sa inda ya sallaci sallar asuba wato sai an kai lokacin da rana ta hudu sai yace fa iza qala'at idan rana ta hudu ta dan daukaka qama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi yayi nafila raka'a biyu sai yace wa kanu ya tahaddasuna sahabbansa wato suna hira a lokacin nan bayan gama sallar asuba sai a zauna a masallaci ana hira ana tattaunawa fa ya'khuzuna fi amri al-jahiliyya fa yadhhakuna wa yatabassam har ma su ringa tabo wato zamanin su na jahiliya a zamanin jahiliya mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza suna kilkilewa da dariya shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mulmushi to wannan yana nuna mana halaccin yin hira ta duniya a cikin masallaci inde ba hira bace ba wanda ta ci karo da ladubba na masallaci wato maganganu waɗanda suke masu muni wannan su kwata-kwata baya halatta ba ma a masallaci ba ko a wajen masallaci baya halatta to amma irin wannan hira ka tabo na lokacin jahiliya to wannan kasancewar zai ƙara maka riko da wannan ni'ima da Ubangiji subhanahu wataala ya maka ni'ima ta musulunci dan haka malamai magabata irin su Umar suke cewa ba wanda ke sanin dadin musulunci sai wanda ya ci jahiliya duk wanda ya ci jahiliya to yafi kowa sanin dadin musulunci dan haka zaka lura da yau waɗanda suke da ba musulmi ba kamar irin waɗannan turawan in sun rungumi musulunci zaka ga sun fi mu sanin muhimmancin musulunci sun yi mu riko da shi me yasa akwai wata rayuwa wanda suka yi mummuna a baya dan haka wannan rayuwa mai dadi da Allah ya musu dace da ita zaka ga sun rike ta da muhimmanci mu kuma musulunci mun dauke shi a matsayin gado ne da ka tashi ma kakanka da kakan kakanka da uwaye kowa a musulunci a duk danginka idan aka ce ka fito da arne ba zaka iya fitowa da shi su kuma arnan su ne suka fi yawa musulmin ba su wuce a lissafa ba domin mun zauna da wasu yara wasu yan koriya wanda muka zauna da su a jami'a ɗaya daga cikin su cayi a cikin famikin su gaba daya yace kai a cikin garin su ma anguwar su gaba daya shine musulmi a koriya to irin waɗanda suka ci jahiliya sun fi kowa sanin muhimmancin musulunci dan haka wato su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sukan tabo hirar su ta jahiliya ba dan komai ba domin wannan zai kara musu wato kuzari akan riko da wato musuluncin da Allah ya azurta su da shi to shine anan idan suna wannan hira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa mulmushi su ku a cikin wannan hira har dariya suke dan haka wannan zai nuna mana wannan hadisi wanda ake cewa duk wanda yayi zance-zance na duniya a cikin masallaci ibada shi ta shekara 40 ta zibe wannan hadisin ƙarya ne kirkira shi aka yi aka jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba fadar sa bane zance na duniya baya daga cikin abin da ke zubar da ayyukan bawa a masallaci yana halatta sai dai mu san da cewa masallaci ba gun hira bane, mu maida shi dandali. Idan mun tashi hira kawai mu zo masallaci zamu yi, a masallaci wuri ne wanda aka gina shi aka kebance shi saboda ibada. In hirar ta kama a masallaci ba laifi bane ba a yi, amma mu san da cewa wuri ne muke ciki mai alhurma, wanda duk wata kalima mummuna bata dace ba da wannan mahalli. Sannan kuma bugo da ƙari, wannan hadisi yana nuna mana halaccin kilkilewa da dariya a cikin masallaci ba laifi bane. Kamar yadda sahabban suna hira suna dariya, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na murmushi. Daman shi ɗabi'arsa da al'adarsa, manzon Allah baya yage baki ya ringa dariya kamar yadda muke. Dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama murmushi ce. Idan ka ga manzon Allah ya yi dariya har haƙuransa sun bayyana, to abu ne wanda yake ya kai matuƙa na mamaki. Kamar yadda a hadisin sahabin da ya abka ma matarsa a cikin wata na Ramadan, ya zo a firgice hankalinsa ya tashi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi na hallaka, na hallaka. Manzon Allah ya ce masa me ya hallakar da kai? Ya ce ya Rasulullahi na abka ma iyalina, kuma alhali gaya muna cikin wata na Ramadan, da rana ya je ya sadu da matarsa a cikin wata na Ramadan, ya zo hankalinsa a tashe. Manzon Allah sai ya ce masa, kana da halin da za ka yanta bawa? Sai ya dafa wuyan sai ya ce ya Rasulullahi ina ni ina yanta bawa? Ya ce ban mallaki wani wuya in ban da nawa. Manzon Allah ya ce masa, kana da halin da za kana da ikon da za ka azumci wata biyu a jere? Ya ce ya Rasulullahi ina ni ina azumtar wata biyu a jere, gaya wata ɗaya ne fa na kasa jimrewa sai da na abka ma iyalina, to ina ni ina azumin wata biyu? Manzon Allah ya ce masa, kana da halin da za ka ciyar da miskini sattin? Ya ce ya Rasulullahi ina ni ina ciyar da miskini sattin? Manzon Allah sai ya ce masa, to koma zauna. Ya koma ya zauna. Zuwa jimawa aka zo da katon wani sanhu cike da dabino. Manzon Allah ya ce masa, ɗauki wannan dabino je ka ciyar da shi, kai sadaka da shi a matsayin kafara. Sai ya ce ala afqara minni? Ya ce ya Rasulullahi wanda ya fi ni talauci zan ba? Ya ce rantsuwa nake maka ya Rasulullahi. Ya ce wallahi tun daga gabacin Madina har izuwa yammacinta ban san wani gida wanda ya fi gidana talauci. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kilkile da dariya har sai da haƙuransa aniyab, waɗannan haƙura wanda ake kiransu hira masu tsini na gefe, sai da suka bayyana. Abin ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mamaki. Mutumin nan ya zo hankalinsa a tashe a firgice yana cewa ya hallaka, kuma ga yanzu za a ƙarshe wai abin da aka bashi je ya sadaka wai kuɗin yake a bashi. Kenan ya samu nutsuwa, ya samu kwanciyar hankali. To wannan shine abin da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mamaki. Dan haka idan ka koma a hadisai, dariyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haƙuransa suka bayyana, ba su ta wuce a lissafa ba. Shi dai in abu ya burge shi ya ƙayatar da shi, mulmushi yake. Amma tare da cewa lalle in har abin dariya ya kama, mutum yayi dariya ba laifi bane, ko a masallaci mutum yana iya yi. Amma kar mutum ya maida al'adar shi da ɗabi'arsa da abin dariya da abin da ba dariya, da abin da bai kai a yi dariya, mutum ya yage baki ya yi, wannan bai dace ba. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة متحبيا بيديه هكذا ووصف بيديه الاهتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. واتو دقى عبد الله بن عمر الله إكرم مسيا داكي فدا ناقم منزل الله صلى الله عليه وسلم أبلبال كعبة. Idan aka ce fina, wato shine falfajiya ko ka ce balbali, kenan a filin Ka'aba, mutahabbiyan biyadaihi hakaza, manzon Allah ya yi irin wannan zama da ake kiran shi alhitiba. An gane ko? Mutum ya zauna akan mazauninsa, ya kafa kafafuwansa, sannan sai ya ma hannuwan shi haka kenan akan kwabrinsa, kamar yadda dan uwa wato ya siffanta mana wannan zama. To shine anan Abdullahi dan Umar yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan zama a balbalin Ka'aba. wa wasafa bi yadayhi al-ihtiba, sai ya siffanta irin wannan zama da ake kiran shi al-ihtiba, wato da hannuwansa, wa huwa al-qurfusa, kuma shine zaman da larabawa suke kiran shi al-qurfusa, in ma ka ce al-ihtiba ko ka ce al-qurfusa, kenan shine wannan zama. Irin wannan zama wato halaka ne, an gane ko? Zama ne wanda yake ya halatta mutum yayi irin wannan zama, sannan kuma sai ya sanya hannuwan shi koda ya tsotsinsa yana iya sarkawa akan kwabrinsa haka, kenan a ƙara siffanta mana shi, kenan mutum ya gama ya tsotsin shi akan wannan kin. Yawwa, idan mutum yayi haka kenan sai ya gama ya tsotsin shi haka, yana iya yin haka kuma sannan yana iya dora hannuwansa haka kenan. Amma naka sarka ya tsotsinka kai irin wannan zama, in a cikin masallaci ne baya dacewa ga mijiran sallah, domin hada tsakanin yatsotsi ga mijiran sallah baya halatta, hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya haramta mana haka. Kuma sannan shi irin wannan zama a ranar Juma'a, lokacin da limami yake a ranar Juma'a, to yin wannan zama shi ma baya halatta, musamman lokacin da limami yake khutuba. Irin wannan zama wanda ake kiran shi al-ihtiba a ranar Juma'a, a masallacin Juma'a, baya halatta, tare da cewa wasu daga cikin malamai sun ce bai ma keɓanta ba da sallar Juma'a, duk mutumin da yake da jiran sallah a masallaci, to irin wannan zama wato baya dacewa mutum ya yi shi kenan. In kana jiran sallah, yin wannan zama na al-ihtiba baya dacewa. Me yasa? Saboda irin wannan zama mutum baya amincewa game da fitar iska, abu na farko. Sannan kuma irin wannan zama hallo kasancewar mutum baya amintuwa game da kwarewar al'aura, musamman wanda yake da zane a jikinsa kenan. Don haka irin wannan zama a cikin masallaci, musamman a ranar Juma'a ko kuma ga mijiran sallah, baya halatta. Amma in a haka ne, wannan kuma ba laifi bane mutum yayi irin wannan zama, kamar yanda anan shi Ibn Umar yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a balbalin Ka'aba yayi wannan zama, zaman da ake kiran shi al-ihtiba, kuma shine dake yake da suna al-qurfusa, shine yace mutahabbiyan bi yadayhi haka za sai ya siffanta hannun wannan zama. Wa an qailata binti makramata radiyallahu anha annaha qalat رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد للقرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشئ في الجلسة قرئت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وقيل بنت مكرمة الله إكرمت يداتك فأتشوا na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa qa'idun lilqurfusa, wato yana zaune irin zaman da ake kiran shi alqurfusa, shine kenan al-ihtiba, mutun ya zauna akan mazauninsa ya kafa kubrinsa, sannan kuma sai ya sanya hannuwansa kenan ya rike kubrinsa, su kewaye kubrinsa. Tace falamma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-mutakhashi'a fil jalsa, da naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mai kaskanta kai ga ubangijinsa a wannan zama da yayi, ur'idtu min al-farq, tace wallahi sai aka razanar da ni, na ringa makirkata saboda tsoro da na gan shi yayi wani zama irin wannan zama, kuma yana mai kaskanta kai ga ubangijin shi, ma'ana ya hararo girman ubangijin shi a wannan zama da yayi. Tace wallahi sai aka razanar da ni, na firgita na razana, wato saboda tsoro da firgici da naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin irin wannan yanayi. To dan haka wannan yana nuna mana matsayinmu na muminai, in ma mun zauna kar mu yi zama irin na nuna isa da jiji da kai. Akwai wanda a zauna ma in ka ganshi zaka gane cewa zama ne na jiji da kai na isa. To mumini in ya zauna a zaman shi ma a gane cewa akwai wani nau'i na kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin zaman sa, yana mai hararo girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka muminai wato da kamar su wani yake firgita idan ya gansu, ita anan da ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a irin wannan zama, wato ta firgita ta razana, abin ya tsoratar da ita yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kaskanta kai ga Ubangijinsa. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليت يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم رواه أبو داود بإسناد صحيح wato daga Ash-Sharid ibn Suwaid Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce da ni wa ana jalisun hakaza yace ina zaune irin wannan zamana ya haka wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri yace na dora hannuna na hagu wato bayan wannan bayana kenan shine yayi zama haka a siffanta mana zaman mu gani kenan ya zauna amma hannunsa wanda yake na hagu sai ya mishi haka yawa shine wanda a Hausa ake kiran shi kanta kenan shine yayi dahi da hannun shi na hagu yayi haka shine yace wattaka'atu ala alyati yadi wato na dogara akan wato cikin babbar yatsata kenan haka kawai na dafa nayi irin wannan zama manzo Allah sai yace da ni a taqa uduka qi'adatal maghdubi alaihim yanzu kai zama irin zaman jama'ar da Allah ya musu fushi sune yahudu zama ne fa irin na yahudawa zama ne na ƴan wuta wanda Allah ya musu fushi yace yanzu kai irin wannan zama kaga anan alhamza hamza ce wato ta istifham inkari manzo Allah yana inkarin wannan zama da yi ma'ana bai dace ba domin zama ne na wanda Allah ya musu fushi yanzu wane ne zai yadda a ce yayi kamantacciya da wanda Allah ya musu fushi ya watsar da lamarinsu to dan haka a takeice mutun ya zauna akan mazaunin sa yayi dahi da hannun shi na hagu wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta wannan zama zama ne haramtacce wanda baya halatta mu'mini yayi malamai suka ce amma inda hannu biyu ne zaka yi haka to wannan ba laifi ko kuma inda hannun dama ne kai ba laifi amma kai wannan zama kai dahi da hannunka na hagu kamar da hannunka baya kai haka to wannan zama ne haramtacce kwata-kwata baya halatta domin zama ne na ƴan wuta na wanda Allah ya musu fushi dan haka wannan yana nuna mana wajibi ne wato mu ci gaba da umarni da kyakkyawan aiki da hani game da aikin asha manzon Allah fa ganin shi yayi irin wannan zama manzon Allah sai yake isar masa da sako yaya zakai zama irin zaman mutanen da Allah ya musu fushi kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hanin shi ne game da abin da bai dace ba irin wannan zama sannan kuma wannan yana nuna mana mu mu'minai mu kiyamaci dukkan wata sifa daga cikin sifofin mutanen da Allah ya musu fushi sune yahudu da waɗanda suke batacci sune ƴan mushin duk wani abin da yake nasu to baya halatta mu a matsayin mu na mu'minai mu yi kamantacci niya da su dole ne mu saba musu sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana mu al'umma ta musulmi ya kamata zaman mu ya bambanta da zaman jama'ar da Allah ya yi fushi da su kenan ya zamanto koman mu komi namu ya zamanto ya bambanta domin mu Allah ya tsara mana rayuwa da zaman mu da tashin mu komai a rayuwar mu wato musulunci bai bar mu karazi ba sai da ya tsara mana nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك